To Allah ya yarda, Allah ya samu na cikin rayayyu, kuma Allah ya tabbatar. Hayyazun uwar gida ne ba amarya? Awo. Da na tuna maka da wani abu. A'udhu billahi samil alim wala aqibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala al-fatihil khatimi nasirul haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim wa radiyallahu ta'ala ana sahbi rasulillah wa ala rasul sayyidina ababakr siddiq umar faruq usman bin affan wa ali bin abi talib nawstatul baqiya la zalat ila al-ula raqiya وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهتم لمحمد شيان أحمد بن أحمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواس قلوب الأقراب فريد داري آل الإبلاك هاتم الهتمين أبو إسحاق آل إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي عمر بي وقائدي وفاري وملازي وأديبي لله شبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السلاج والأمن والستر والكمال والمعرفة والإقني ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بهذا لأهل الله من يوم هلفت الدنيا إلى انتهى يا همة الشيخي اهدري لنا بأحد المهدري والتعرف بنظرة تأتي لنا بالذفري اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا زما ندري بيود عشرين دفتارا حاتمة دا شوت جاني زي ما قنا wajen khitama da soyayya ga shugaba sayyidina rasulullahi kaga bidayan sa ga abin da ya roka khitam cikawan sa ga abin da zai ba wa mutane shawara me ya kamata a tsaya a kai annabi muhammadu Jawahir al-Ma'ani kenan. Me ya kamata annabi Muhammad? To a cikin hitama din har mutum zai mance ma da menene dan a yanzu zai maka komin akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai nuna maka mafita saboda babu wani abu da ya rage a duniya in ban da soyayyar sayyidina rasulullahi babu abin ne gabaki daya saboda in ibada ne baka iya ba baka ma iya ta ba balle yadda mutane suka karkata cikin son zuciya da batanci abin da zai amfanar da al'umma shine tallan annabi sayyidina rasulullahi tallansa a gane shi cikin soyayya domin shi soyayyarsa maiya take jona mutun da shi almar'u ma'a man ahabba kaga maiya ce almar'u ma'a man ahabba to wannan idan soyayya ba ta tashi ta koma nan ba to gaskiya akwai lamari ya baci domin duk wani tsalle-tsallen da dan adam zai wallahi tallahi duk tsallen da zai in dai bai samu ta'alliki da sayyidina rasulullahi ba wallahi ba zai kai ba wannan shine asalin addini mahabbatuhu huwa asalin addini san annabi Muhammadu shine asalin addini kaso Allah ko kar kaso shi zaka ji jiki ne amma kaso annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine asalin kujeran da ake bukatan sallan manzo Allah da Allah yake ana yin talle ne dan ka san annabi Muhammadu dan kaso shi Allah baya tallan kansa yana tallan annabi ne kaga in ka zama ka samu dacewa siddiqi na shuhada yo salihi wa hasun ulaika jarinka ya kai to hitamatun hacin mutum cikawa ne wanda yake shiryarwa da soyayyan annabi Muhammadu wati bai sunnatihi da bin sunnar annabi Muhammadu wakti fa asarihi da kwatanta din asar game da katar ya tabbata ga Allah wabi li'anatu gaskiya ne taimako duk na wajen Allah ne ila sawai dariki Allah ka daidaitar da mu a hanyar da ya dace shine na soyayya ilam ka sani ani aqdimu baina dai hazil hatimati zan gabatar a gaban wannan khatima muqaddimatun zan sa muqaddima tunabi an muhabbati sallallahu alaihi wasallama za ta fadakar da kai menene son annabi tunabi za ta fadakar da kai menene son annabi ka san asalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yayi Allahu akbar Allahu akbar wato zaka ji tausayin wanda gaskiya bai musamman malami bai fahimci annabi ba wallahi abin tausayi wallahi duk wani joni da zaka ce annabi kana ganin bai kai ba duk wani joni barna ne wallahi tallahi shi yasa Allah ya saka shehu jani duk wani motsi in dai zaka shiga dariƙar sa to insha Allah bi iznillahi sai ka san annabi Muhammadu ba dan wani abu ba salatan tu arifuna biha iyahu ka dai karanta wazifa addu'an ka kullum salatan tu arifuna biha iyahu addu'an kai da shi yake karewa Allah muna ma salatin nan dan ka sanar da mu waye annabi ka sanar da mu waye annabi salatan tu arifuna biha iyahu ka sanar da mu waye annabi salatan tu arifuna biha iyahu ka sanar da mu waye annabi shi kuma Allah idan ka roke shi haka ba zai tozata ka ba innahu la yukhlifu al-mi'ad domin ya ce udu'uni astajib lakum ku roke ni zan amsa muku to in ko za ka roke shi da haka albarkan sai na rasulullahi zai baka shi kuma sanin annabin nan walai nabiyuka mislu khabir sanin annabi son annabi sanin annabi son annabi an kulle fafutuka kake cikin abin da Allah yake so fafutuka kake cikin abin da Allah yake kauna shine son annabi ko sanin annabi Allah taimake mu wati bawo sunnatihi da bin sunna annabi Muhammadu wa fadlihi wa karamatihi da fadalan annabi Muhammadu wa karamatihi da karamciyar annabi Muhammadu wa hasallahu bihi da abinda Allah yake banci annabi Muhammadu da shi Allah yake banci annabi Muhammadu min minahihi daga bayansa wa inayatihi da kyautansa wa maqasid fi salawati ala annabi da manufa akan salati wa annabi manufa me manufa salati akan salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waradat anhu yazo daga gare shi min faidihi ash-sharif daga kwaranyansa madaukaki wa amimi fadalihi almunif da kuma ganewan fadalansa madaukaki wa bihazi da wannan alhatimatu da wannan cikawa hatta mal kitabu na rufe littafina shine jawhar lumani eh kaga salatul gaibiya ko yaqutul haqaiq jawharatul kamal salatul fati wannan duk da su ya cika jawhar lumani zai ga maka yadda son annabi zai kasance sannan kuma sai ga maka kuma yadda hadisin soyayyar ta zo wa min fadli hadha alkitab wassalam daga cikin wannan littafin wassalam abinda shaujani zai ga mana kenan sannan farko muqaddima shi muqaddima nan fi wujubi mahabbati wajibi ne ka so annabi wajibi ne ka so annabi Muhammadu ba sunna bane ba mustahabi bane ba mubahi bane wajibi ne ka so annabi Muhammadu son kuma irin yadda kai iya kokarinka abin da zaka ce abu biyu karkace masa Allah karkace masa dan Allah duk gunda ka tafi ba abin da ka gani amma karkace masa Allah ne shi karkace dan Allah ne wannan sune zamu amma duk gunda ka tafi akan manzo Allah to ba abin da ka gani wani yana gabanka mana duk inda ka tafi wani yana gabanka wattiba'i sunnatihi da bin sunnoninsa wal iktida'u bihadihi da shiriya da koyi da shiriyansa saboda ai Allah ya faɗa duniyar gaba ɗaya in tana son ta yi koyi da manzala za ta yi duniya da manzala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun laqad kana lakum fi rasulillahi annabi yake magana kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun koyi da za ku yi daga har mala'iku fa da annabi suke koyi har mala'iku kana lakum dinna ayuhal khaliqi ne halitta gaba da yake nufi babu wanda annabi na yake koyi da shi shine yake koyi da annabi Muhammadu wannan wanda in ka jance jibril yayi kaza wannan mujazi ne amma hakika annabi Muhammadu ne mujazi ne laqad kana lakum fi rasulillahi ya kasance ku kuyi koyi ga annabi man kana yarjullaha inde kana ga wannan Allah wal yawmil akhir da ran tashi da wa za kai koyi da manzo Allah to kaga wasirati sai kuma ka bi kan sirarsa ya manzo Allah yake sirar manzo Allah ya manzo Allah tashi ya tashi yatimun yana da kamewa ifa yana da gaskiya isidiku yana da amana yana da kaza yana da kyauta yana da sharafu yana da kaza yana da kaza wannan shine saitin da Allah ya yi wa al'umma da annabi Muhammadu ashe ko ba komai hakan bai yi ai dan manzo Allah ba ma'ana ai maulidi dan manzo Allah ilam mutum ya sani annal muhabbata shi soyayyan nan wannan soyayyan hiyal manzilatu ita ce matsayi allati yatanafasu fiha al mutanafisuna falaytana falaytana fasal mutanafisun ko munafasa duk wannan kujerar na soyayya kowa nan yake nema anan aka haɗu har annabawa har mala'iku munafasan akan annabi Muhammad mahabbatu munafasan soyayyen annabi Muhammad ne waye fa ni yazo ya rasulullah Allah Allah ka ala mun saman za Allah to Allah ya kara mun saman za Allah shine kawai shi yasa an kullun kana son annabi ya soka ka so annabi ya soka in kana son annabi ya soka daddare ka rinka karanta jawharatul kamal sha biyu daddare ka rinka karanta jawharatul kamal sha biyu kai kuma an kana son ka so annabi to salati da ka dinga yi salatul fatiha da duk sauran salatai kowa yana nuna abinda za a hadu ne annan ka son take ci soyayyen annabi to kai annabi ya soka ga abin da zaka yi kai ka so annabi ga abin da zaka yi an ba mutum ko ni an baka sai dai ba zaka yi ba wailaha yashhasu aamilun ma'aikata kowa duk ma'aikaci to nan yake kallo yashhasu aamiluna ma'aikata kowa nan ya sa ido bayan tanafusi abal qalbu illa an yakuna mutayyaman tayyam soyayya ne mai suna da ba halifa garami bin nabi muhayyam halif muhayyam gigicewa akan san annabi kasuwa ce ai abal qalbu illa an yakuna mutayyaman halifa garami bin nabi muhayyam wato hayama mutumin da ya dinga ganin abubuwa kawai sai dimo ce ya rasa taina zai kama shine hayama saboda an shigo kasuwan ne ya shiga kasuwan shine fara da wannan kaga can wancan ya ce amin tazakuri jirani bi salami mazajta dam an jara ruwan jini da hawaye ya haɗu min kullatu libidami yana fitowa daga cikin idanuwana saboda abinda na gani akan manzon Allah halilayya ujabil muhasabi wa anzila shi kuma kaifa tarqaru iyakal anbiya ya sama'u ma da walata asma'u kowane yin ta shiga yama zai ga yama wannan kasuwa ne kasuwan haduwa Allahu akbar Allahu akbar idlain da Allah ya mana wa anzalna bi ba'atina bi babin abinda muka fada a cikin alfiya na farkon baiti na kenan wa anzalna bi ba'atina bi babin na saukar da kayana a kofar gidan aina ka saukar babul munafasa anahana isana nahwal mumajjad anahana isana mun durkusar da na durkusar da raƙumi na a kofar annabi Muhammadu madaukaki bibatina kayana na sakar da shi bibabi Muhammadin anana Isa na na saukar na kwantar da taguwa na nahul mumajjal a kusa ga madaukaki shine manzo Allah wannan kasuwar ce duk wani wanda zai yi waka ko ya fada bai sani ba ko ya fada ya sani munafasan a kasuwar ne munafasan a kasuwar ne waila ilmha shamar sabiquna as-sabiquna kowa ya tashmiri kowa ya daura me damara ko as-sabiquna kowa rigirigensa akan annabi walaya tatafani al-muhibuna anan kasuwan fa kowa yake karewa masoya anan suke karewa masoya anan suke karewa in kowa ya shigo sai ka ji irin abin da yake fada ne yake fada naga kaza annabi fa kai ne kaza annabi kai ne fa kaza kai annabi kai ne kaza annabi kai ne kaza annabi kai ne kaza haka duk wannan a kason soyayya ne shine manzila allati yatanafas fiha almutanafisun wanda bai shiga kason ba bai san komai ba wa bi ruhi nasimha turuhul abidina kanshin iskan ruhin dukkan wani abidi wannan nan yake targada fahiya qutul qulub nan ne fa abincin zuciya nan ne abincin zuciya saboda abinda suna cewa ne bai sinan qulubul ashiqina laha uyunun tara ma la yarahu nazirina laha ajana tadiru bi ghairi rishin ila malakuti rabbil alamina sai wani yake cewa shi kuma qulubul ashiqina zukatan masu soyayya laha uyunu tana da idanuwa tara ma la yarahu nazirina tana ganin abinda mai ido baya gani laha ajnahat tana da fuka-fiki tadiru bi ghairi rishin tana tashi amma ba tare da wasgiya ba kun san wasgiya kai ba Kano kake ba dai kashi ga canki kira shi gashin tsuntsu wanda shi tashi da shi ya shi buka fiki to abin da ke kira wasgiya ila malakutu rabbil alamina take tashi har zuwa malakutu rabbil alamina to wannan da shi take shinshina ta ebo ta dawo sai ta samu qutul quluri rayuwar zuciya sai ta zama daram kaga ya aitwa nafsul mutmainna ala bi zikrillahi tadmainna alqulubu to wannan zikirin shine yake jawowa duk gaba ki da shine wani malami ko yake cewa ya hadimal jismi kam tashqa bi khidmatiha atadalibir rifa mimma fihi husranun in hada ila ruhin wastakamil fadailuha wa anta birruhi la bil jasadi insan wa anta birruhi ruhinka yanda yake tafiya da shi kake mutum ba da gangan jiki ba wa jiza'il arwahi, ka gani shine abincin ruhi, wa quratul uyuni shine kuma sanyi idanuwa, kai waye la hayatu, ka san wannan shine rayuwa, allati man harrama, wanda duk aka haramta masa wannan jin dadin, fahu min jumlatil amwati, da shi da mutace da tsayin. Yanzu yanda ruhi mu yake rayuwa da san annabi, da yanda muke jin dadi akan annabi, wallahi dan izala bayaji, wallahi bayaji, wallahi bayaji, a cikin bacin rake da damuwa, saboda ba annabi kusa da shi, dan kankanin abu sai ya rige tsashi, amma salati wa annabin nan, wallahi tallahi da shi wan kana kallon mutum in ka ganshi a zabure kaman to wannan kawai ya isa, to ashe wannan aikin, duk aikin ana ashe rayuwa tana faruwa ne, rayuwa mai dadi tana faruwa ne da son annabi Muhammadu, son annabi shine rayuwa, rashin rayuwar mutuwa ne, Allah ya kiyaye mu. Wa nuru shine kuma haske, allazi man faqadahu, wanda ya rasa shi, fa huwa fi bahr zulmati, ina cikin kogin duhu, kaga sai dimuwa kenan. Muhabba, wannan soyayyen dai, soyayyen kuma na annabi, to ya to ai mam kai izala yi asarafa. Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce, me addibu auladakum ala salasi salih, me fara muhabbatin kenan, hubbu nabiyikum, ku so annabinku. To ya za a yi tallan, in ba a yi tallan wa mutane an soyantar da su ba, ya dace su so shi, an yi kace bid'a ne, an bari kace kun yi daidai shine sunna. Allah ya kiyaye. Washifa'un shine kuma waraka, allazi man adimahu, wanda ya rasa shi, halat bi qalbi jamil asqami, duk wanda rashin lafiya zai yi sauka jikinsa, halat jamil asqami bi qalbi, kaga hallafa ciwa, kaga wanda akwai wani abokinmu wanda kwanan nan ya shiga dariga da karatun jawahir limanin nan ne ya shiga a fatas kuma ne, malami ne, ya rubuta alqurani sau biyu, wannan karon ya fito maulidi ya ce, yace akramuka Allah, abinda yake gaya mu, yace wallahi tallahi in watan maulidi yazo ji yake kaman zai shiga wuta saboda bakin ciki, ashe mu ne akan gaskiya, yanzu shigansa dariga da yawa wa matarsa gabaki daya ado da kowa har iyayensa suka fito maulidin manzo Allah, yace wallahi sai yanzu ya gane, ashe tuntuni suna tarka-tarka ne ko kuwa suke akan kin annabi, amma wallahi ba su gane ba, shine kona musu littafi 170 na izala, kuma gidansa ne ba halin a kore shi, masallacinsa ne dewa, watan maulidi ya kama tota magin cikin ɗan izala kenan, ka duba ka ga yanda waɗansu mahaukata guruntum, wane ne akan dai annabin, in dai an fi sayyidatuna Fatima, an fi kaza, duk gabaki a hargitse suke, ba wanda yake da wani abu wanda ya samu abin da ake nufi, kuma tallan annabin gashi ana saya sun tawaye wa iyayensu, Allah kuma ya dawo da iyayen saboda jikokin kakanninsu ne, Allah kenan Allah ka taimake mu wallazat shine jin dadi allati mallam yasfur biha duk wanda bai amfana da da jin dadin ba fa aishuhu rayuwarsa tigayatul humumi wal alami yana cikin bakin ciki da radadi rashin son annabi ba soyayya kaso wahiya ruhul iman shi son annabi shine ruhul imani ka gani shine ruhul imani son annabi muhammad wal amali son annabi shine ruhin aiki kai aiki duk aikin da kai in ba annabi ai ba karbuwa tunda lakarkana da kufi rasulullahi ne tunda ba annabi a ciki yaya Allah kake wal maqamatu shine ruhin maqami matsayi wal ahwalu da halaye allati mata halat minha matukan yawo fanta daga barin jiki fayya kal jasad allazi la ruhu fi indai ka samu ba imani ba aiki ba maqami ba hali to kaman jiki jiki ne gangan jiki wanda ba shi da ruhi kaga mutum mai talimi yake cewa al jahiluna fa qabla al mauti mautihim jahili tun bai mutu ba a muce ki tun bai mutu ba a muce ki wal alimuna wanda alimuna amiluna kuma masu aiki da abinda suka sani wai ma tufa a hayawun ko su mutu a raye suke yanzu ba muna magana kan shojani bane ai raye ne da mucece ne da ba yi magana kansa ba domin jahili ne kenan da jahili ne kawai nawa kamance na kusa da gidanku kai ta fama ga ka bai daɗe ba ma ana kwatancin ga wani ya mutu a gidan saboda jahili ne kamance da shi ba ka ma san yana nan ba wannan kuwa suna nan daren dam albarka ne mu ma albarkan jinsu ba za mu mutu ba ba za mu mutu ba a ko a yanzu alhamdulillah mu gode wa Allah Allah ya taimake mu tamul asqalas sa'irina domin tana daukan nauyin as-sa'irina ila baladin masu tafiya zuwa ga gari lam yakunu baligi lam shikil anfusi ina kenan malamai sun dauki wannan nauyin ai as-sa'irina ila baladin suna tafiya ne zuwa ga garin da lam yakunu baligi illa bi shikil anfusi lahira kenan shine sifan tafiyar maka ne ai ai iktibasi ne iktibasi ne wanda suko ebo duk wani malami yanzu ba gashi mu aka tattaro ba mutane nawa ne suke sauraron karatu ai sai Allah wanda suke da duk kuma ai sa'irina illallahi ne masu tafiya wajen Allah ne ana jan su ne ai zuwa wajen Allah to nauyin mutane nawa ne ai ba mutum bai san adadin ba to bayan wannan ma waɗansu ayyukan kuma na wani gurin fa duk yana rataye a wajensu ne kuma sa'irina lillahi ne ila balan lan takunu baligi illa bi shaki lafusi wata wasuluhum su suke sadar da mu ila manazilin a ce to kai ga gidanka ka tsira kai ma ga gidanka ka tsira kai ma ga gidanka ka tsira kai ma ga gidanka ka tsira duk aikin shoti jani da wannan da sauke ku a manazilun amni lam yakunu biduniya abadan wasiliha ba yanda za ka yi ka isa wannan gidan ba su suka kai ka ba wata bawa min maka'idi sirki kuma me za ka samu maqayid sidiki inna malikul muqtadir. An saukadaka hannu mai kyau ila maqamatin, zuwa ga maqami lam yakunu laulahiya dakhiliha, da badan shi ba ba za ka shige wannan gurin ba. Wahiya lam ta'ala qaum, wannan shine abun hawo mutane qaum sufai, allati sarrahum fi zuhriha daiman ila habi sayruhum, wanda sirrinsu daiman fi zuhriha bayanta daima ila habibi, zuwa ga masoyi ne wa kinan sayyidina rasulullahi wa dariqahum ala qawam, kuma shine dariqansu ala qawam mafi daidaituwa, allazi yablughum ila manazilihim, wanda yake jan su ya kai su zuwa ga masaukin su, awla min qaribin, mafi kusanci da kusanci, tallahi na rantsi da Allah, laqad zahaba alu bi sharafi dunya wal akhirati, wanda yake tafiya kan wannan minhajin, wanda yake tafiya cikin wannan soyayyen, wanda yake tafiya cikin wannan tanafusin, wanda yake tafiya cikin tallahi na rantsi da Allah, laqad zahaba ala bi sharafi dunya wal akhira, su suka samu daukakan duniya da lahira. Allahumma ja'alna minhum. Islam domin dalili suna da min ma'iyatin, ai suna da ma'iya nawa mahbubihim abun son su, awfarul hazzi, suna da gara mai yawa, awfarul hazzi wato rabo mai yawa, ba na kirgawa ba, wana sibin kuma suna da nisibi. Wa qad qaddara Allah yawma qaddaral muqadirul halaki, ubangiji ya rubuta ya qaddara yawma qaddaral muqadirul halaki, tun lokacin da Allah ya rubuta mu muna daga ciki, bi mashi'ati, cikin mashi'arsa, wa hikmati albaliga, da hikmarsa albaliga, mu muna daga cikin annal mar'a ma aman ahabba, saboda haka muka shiga wannan cikin silikin. Ko min hasidin idza hasada, ba kai suka cire mu ba, kuma an da ka cire mu to sai an yi maka tayin siyasa, aka ce a ce kai istighfari dan ka dawo ka zo nan lafiya daidai. Wa shahiduhu, shaidan hadisin ma fil hadisi alladhi rawahu al-qabiyal, shine abinda al-qali ya faɗa cikin hadisin manzo Allah, anna rajulan ata nabiyya, wani mutum ya zo wajen manzo Allah, fa qala, sai ce ya rasulullah, ya manzo Allah, la anta habu ilayya min ahli wa mali, wallahi na fi sonka min ahli, na fi son ka fi da iyali na da dukiya na, wai ne la askuraka, ni in na tuna da kai, fa ma asbaru hatta aju fanzur ilayka, na tuna da kai ba zan yi hakuri ba sai na zo na ganka ya rasulullah, wai ne zakartu mauti yau motuka, to na tuna zamu fara mu, zaka tafi zan tafi, faraftu sai na gane annaka idza dakhaltul jannata, in ka shiga aljanna rufita ma annabina, za a daga ka ofisin ku daban ma annabina, wayin da kaltuwa to in na shige ta alahira la araka ni ba zan ganka ba kenan, mun rabu kuma gashi a duniya ina son ganin ka zan zo wajenka, amma a can babu. Fa anzallahu ta'ala, sai ubangiji ya saukar, wa man yuti'illaha wa rasula, wanda ya bi Allah da manzansa, fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyina wa siddiqina wa shuhada'i wa sabiina wa hasuna ulaika, ka shiga karaka, ashe muna cikin karakan annabawa, kuma yanzu abinda muka fada, idan kana son annabi ya soka me zaka yi, idan kana son ka so annabiya zaka yi an gani shin ba ba mu kayan aiki ba sannan duk lokacin da kace assalamu alaikum ya rasulullah ka fade shi duk lokacin da ka ga dama kace assalamu alaikum ya rasulullah ya zo kun hadu kunta nayyan au qariban kana nesa ne ko kana kusa ne sai kun hadu sai kun hadu kuma ga hadisai sun nuna maka duk lokacin da man sami'a dan danatun fi uzunihi fali salli alayya in ka ji ƙara a cikin wannanka to ruhinka ne ya wuce gaban Annabi Muhammad sai ka ce sallallahu alayka ya rasulullah sai ka nazo sallallahu alayka ya rasulullah sallallahu alayka ya rasulullah wannan kana jin wannan dandana cikin cikin kunnanka kace sallallahu alayka ya rasulullah shikenan an hadu manzalla ko ina yana lura da kai ko ina yana lura da kai nan ba magana ko musulmi ko krista ko pagan ko mai bautan guji ko ina annabi kai al'umman sa ne sallallahu alaihi wa rasulullah wa bil hadith al-akhar a wani hadisi kana rajulun inna nabi sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilayhi la darifu wani mutum yana wajen manzo Allah yana kallon manzo Allah la darifu baya sunkuye da kansa fa qala sai manzo Allah ce masa ma balaka me yake faruwa ne fa qala yace biya anta ummi wallahi na yi rantsuwa da mahaifina da mahaifiyata a ta mata min nazari ilaika ai ina ganka ne ina jin dadi sai za ka ne yawmul qiyamati to idan ranar tashin kiyama ta yi rafa akallahu bi tafsili Allah zai daga ka da matsayin Allah zaka take ka da za a raba ka da ni to shine fazallahu sai Allah ya saukar wa mun idallahu wa rasuluhu fawlai kama allazina anama Allahu alayhim min nabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihin wa hasanu ulaika rafiqa yau din nan sai dai ne salatul fati dari musali dai mazan yi dari wannan ya isa wannan ya isa akwai wanda tunda ya tashi har yanzu bai salati daya bai ba to ya zai daidai kuma salatin nan kudi ne a lahira kudi ne a lahira ya sa yi daidai da wanda yi da wanda bai yi ba wannan kuma tijaratar latabura ne ba taba yi Allah bai yi maka ba kai daya Allah ya baka kyautan goma man ja'il hasan fi falahu asharu amsaliha kai salati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin daya Allah ya maka salati goma kai goma an maka dari kai dari an maka dubu mala'ikun Allah kowanne ya maka dubu dubu kowanne mala'ika wallahi alamu junudu rabbika illa huwa ba wanda yasan adadin rundunan Allah sai mala'ika sai Allah kuma ka shiga wannan karafka wanda baya salati manzo Allah kuma na fada muku na rantsa da Allah da yau akwai yan boko billahi lazim bai yi bambance wannan shine salati ba wannan shine la ilaha illallah wannan shine istighfar wannan shine tasbih wallahi tallahi akwai yan boko da ba sani ba bambancewa dan zai iya ce maka da yau muna da irin wannan abokan nan mutum bai yi bambance salatin annabi da la ilaha illallah da tasbih wallahi bai yi ba sai dauki wannan shine wannan to wannan ai kirgamin yayi yawa dazun nan ke jin albani yake fada na tashi zan yi wanka sai na ji yake ba albani zariya yace billahi allazi la ilaha illa huwa idan mutum ya mutu bai yi boko ba ba wanda zai cuce shi amma in ya mutu bai san addini ba na rantsa da Allah a duhu da ku jawo shi kuma a duhu da ku binne shi kuma haka ne haka ne haka da jawo shi a binne shi a cikin duhu saboda abinda aka turo shi ya sanin bai ba shi ba ma hadafin abu Allah ke falaha min ni'matin mamakin wannan ni'ma al-muhibbina as-sabigatu masoya as-sabigatu wanda aka renar da su laqad sabaqa al-qaum haqiqa al-qaum su fa ake nufi sabaqa al-qaum mutane sun yi rijaye lissa'adati saboda samun arziki wa hum ala zuhuril farshi firashi na'imuna ga suna kwanci a makwanta suna ta bacci amma kuma su suka rabota saboda kana zaune a daki da ka dinga yin salati wa annabi kuma abin zai tafi wani kuma yana waje yana aikin banza bai aje inda yake nufi ba wala ka taqaddamu rakaba sun gabata wajen hawa bin marahilin sun hau abun hawa wahum fi sayrihim waqifuna ga sunan suna tsaye a cikin tafiyar su wata jibalu tahsibu wa hiya tamurru marra sahabi sana allahi allati atqana kulli shay'in malli bi misli sayrika almuzallil innani na irin tafiyan ka makaskanci ka tafi duniya amma baka san Allah ba baka shiga gonan manzo Allah ba balle ka rabota da abin nan manzo Allah yake rabota da shi kai ba abin da aka karar da annabi sai dai annabi ya karar da kai tamshiru idan zaka tafi ne annace wata jiu fil awal kuma zaka tashi ran tashin jama a daidai idan ka tafi daidai babu hargizi cikin tafiyanka ruwaidan za ka tafi ijabatul ma'azin shauqun idza nada bihim kiran masu kiran sallah yanzu misali mutum ne Allah ya ce manzalan sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya kira sallah Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya lil salah Allahu akbar la ilaha illallah sayyidi la ilaha illallah wa dawa la sharika lahu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati al-qa'ima ati muhammadin al-wasilati wal fadilati wa darajati rafi'a wa afsu maqaman mahmuda alladhi wa'atahu innaka la tu'lifu bi'at kana fadan haka abinda manzo Allah ce wajabat laka shafa'ati yawmal qiyamati na rubuta sai na cece ka ranan tashin kiyama to wanda ka fada yayi gum bai san me zai fada ba kace da te kaga wannan yana tafiya ne in kana tafiya wajen tashin kiyama a hargitse shi wannan yana tafiya ruwaidan yana tafiya a natsi kuma zai ji a cikin sauki kai kuma zaka ji a rikice ai abu bai ba Allah yake yi hayya lil fala wabzalu anfusu fi dalabil usul ila mabudi ana kira hayya lil fala ku zo zuwa wajen samun tsira kowa wabzalu anfusu kowa ya tafi cikin neman saduwa da abin so shine manzo Allah wa kana bazalu birda wasimahi sun tafi wajen neman yardan ubangiji da samun karbuwa wasalu ilayhi almasira sun tafi sun sadu da abin samu bil idlaji da shiga ciki wal guduwar ruha safiya da mace wa laqad hamidu sun gode inna wasulu masira lokacin da suka sadu da ban neman su wa inna ma yahmudul qaum asra'u inda sabahi mutane alqaum suna amfanuwa ne da farin ciki lokacin asbahi kaga kanu qalilan min al-layli wa bil asarihum yastakthirun wa qad ikhtalafu bil mahabbati zamuni dab tsayana me soyayya zamu fitar da ikhtilafin mahabba da ibaratun me ake nufi da shi soyayya mutun ya so annabi ka so annabi ka san annabi ka so annabi ka san annabi domin annabi shine addini kuma annabi shine ruhun imani daga zaran an kauce ma wannan to an kauce wa siratul mustaqim sai abinda Allah yi yawa to wannan duk wanda aka shigar da shi cikin wannan matafiya to ya zamu ya samu karafka wanda yuhumadu aqibatuhu za a gode a ƙarshen abun za a gode Allah ka taimake mu albarka annabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ghulik wal-khatim lima sabaq ناصر الحق إبراك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار اللازم صلاة تم لو الأزل والأبد الزمن مكان مضروبة في كل عدم بياد النافذ مكا واحد يعني. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين